Yanzu dai yunkurin sake kama Mr. Nnamdi Kanu, shugaban kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa kasar Biafra, bisa karya dukkan sharuɗan da kotu ta gindaya kafin ba da bailinsa, na ci gaba da raba kawuna a yankin kudu maso gabashin Nigeria, musamman dai kan abubuwan da ke iya wakana idan har aka kama shi. In ji Obinna Ezeogu, wani ɗan kungiyar IPOB.
Arrest, re-arrest Nnamdi Kanu will not host because we will fight to and Nigeria will shake.
Kama shi ba zai tabbata ba, saboda idan har suka kama shi, ba za mu kyale ba, za mu gwabza, kuma Nigeria za ta girgizu. Shi kuma Kelechi Akubeze ya bayyana ra'ayinsa da cewa.
To arrest Nnamdi Kanu cause a very big problem. To cause a very big problem because that is not the best. To arrest him, it's better you leave Nnamdi Kanu alone.
Kama Nnamdi Kanu zai janyo rikici ba kaɗan ba, ba shi ne mafi alheri ba, ya kamata su kyale shi. Saboda ita fitina bacci take. Demokuraɗiyya ake, wacce ta baiwa kowa izinin yi da kuma ce. In ji Victor James Onyebuo.
I can say my own, that is not good to interrupt the young man where they are saying they are a freedom of country and a freedom of speech. He speaks his mind, what he thinks. We like what he's saying.
So what do you think will happen if he's arrested?
That nothing will happen. They are government in power, they can do anything.
Saboda demokuraɗiyya ake. Da ya ba kowa damar furta ra'ayinsa. Bai kamata a kama shi ba, saboda demokuraɗiyya ake, ya ba kowa damar furta ra'ayinsa. Na kuma son take-takensa, amma kuma ba abin da zai faru idan aka kama shi, da yake gwamnati ce ke da iko. Amma kuma shi Chief Charles Agriga na kungiyar IPOB ya yi fatali da batu, yana cewa.
Nnamdi Kanu is nowhere in the Biafran struggle. He's nothing. Nobody knows him in the Biafran struggle. And what we are doing in the Biafran struggle is not Nigerian politics.
Nnamdi Kanu ba kowa bane a gwagwarmayar Biafra. Ba wanda ya san shi. Kuma ba fa siyasar Nigeria muke a gwagwarmayar Biafra. Batu ne da muke da Majalisar Ɗinkin Duniya. Saboda haka, ba abin da zai faru idan aka cafke shi. Kuma da duk da mutane miliyan biyu da ya ce za su tada babbar fitina idan an yanke masa hukuncin ɗauri, ba abin da zai faru. Duk shirme ne. Kuma ya mayar da kansa abin dariya. A Agiriga ya ƙara da cewa.
Nnamdi Kanu is being used by the politician and ex-governor and Ohaneze.
Nnamdi Kanu ɗan aike ne na 'yan siyasa da kuma Ohaneze da suke amfani da shi wajen tarwatsa al'amuran Biafra. Sun san ba su da wata hanya, shi ya sa suke amfani da shi. Kuma ba da jimawa ba, sai sun kai shi sun baro. Idan gwamnatin tarayya ta cafke shi, dukansu za su gudu su bar shi. Ya ce zai samar da cin gashin kasar Biafra cikin wa'adin makonni biyu, amma shekaru biyu sun shuɗe, sai gashi ya kasa. Shi kuma wani haiɓere ya shawarci gwamnatin tarayya da ta kasance ainihin wajen gyara yankin kudu maso gabas.
Federal government should concentrate more on rehabilitating southeast. Engage the boys who are always following the leader of the Digital People of Biafra.
Ya kamata gwamnatin tarayya ta mayar da hankali sosai wajen yi wa yankin kudu maso gabas gyaran fuska. Da kuma samarwa matasan yankin da ke biyewa Nnamdi Kanu sana'o'i. Idan ko aka yi hakan, tsageranci da fitina za su ragu sosai. Da masu sha'awar boko a tallafa musu da kuɗin makaranta, waɗannan matakan lalle za su taimaka gaya wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Ko me doka ke cewa game da wannan? Na tambayi Barista Hagla Okore, wani lauya da ke birnin Aba, ga kuma abin da ya ce.
That bad condition was harsh.
Okay.
I mean to say you cannot be seen in the midst of 10 minimum of 10% or thereabout. It's a harsh bail condition. But in law, no matter how a court order, how bad a court order is, it's still a court order until it is reversed.
Waɗannan sharuɗan baili da kotu ta gindaya masa na da tsanani sosai. A haramta wa mutum kasancewa cikin mutane ai sharaɗi ne mai tsananin gaske. Da kuma lauyoyinsa sun kalubalanci sharuɗan tun farko. Amma komin tsananin nata, odar kotu oda ce, har sai an sauke ta. A takaice dai, ita doka ta tanadi a sake kama duk wanda ya karya irin waɗannan sharuɗan. A ƙarshen watan Afrilu ne wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ba da belin Nnamdi Kanu, bayan ya shafe sama da shekara ɗaya da rabi a gidan kaso. Alphonsus Okorigwe, Muryar Amurka, daga Oweren, Nigeria.